إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بأنهك أنواع مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته munago diya ga Allah madaukakin sarki wanda ya sake tara mu a karkashin wannan bagire mai tarin albarka a wannan masallaci Masjidu Shafi'i Masjidu Aisha a wannan unguwa ta Nuvo Kare domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a yau muna uku ga watan Zulhijja hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 wanda daidai ga 20 ga watan 5 miladiyyar Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2026 da taimako Allah madaukakin sarki muka dawo a wannan bagire domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma muna cikin suratu Abasa wannan kuma shine darasin mu na biyu a cikin wannan sura mai albarka za mu tashi inda Allah madaukakin sarki yake cewa kalla innaha tadhkara
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim kalla innaha tadhkara faman
Allah madaukakin sarki yana cewa kalla Allah ya ce abun ba haka bane ba innaha tadhkara wannan tunatarwa ce koko wannan wa'azi ne faman sha'a dhakara wanda ya ga dama sai ya wa'azu faman sha'a dhakara Allah ya ce wanda ya ga dama sai ya wa'azu fi suhufin mukarrama shi wannan alqur'ani fi suhufin yana cikin wasu takardu mukarrama wanda ababan girmamawa ne marfu'atin wanda yake wanda suke madaukaka ne mukarramatin wanda suke ababan girmamawa ne marfu'atin mutahhara wanda suke madaukaka ne mutahhara wanda suke ababan girmamawa ne bi aidi safara suna a hannun jakadu wa'anda sune mala'iku karamin wa'anda suke manya ne barara wa'anda suke kuma masu biyayya ne ga Allah madaukakin sarki to Allah madaukakin sarki yana cewa kalla Allah ya ce wannan ba haka bane ba innahu innaha tadhkara shi alqur'ani mai girma wa'azi ne to anan a baya Allah ya mana bayani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga wani makaho ya zo a wurin sa wanda shine Abdullah ibn Ummi Maktum yana masa magana yana tambayar sa cewa manzo Allah ka koya mini wani abu daga cikin abun da Allah ka ya koya maka na addini sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kauda kansa daga wannan makahon yana yi ma manyan Quraishawa magana saboda manzo Allah yana kwadaituwar koko yana son wa'annan manyan na Quraishawa su yi imani su karbi musulunci to shine Allah ya ce kalla Allah ya ce a'a ha abun yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tunane ba haka bane ba al-imam Fakhruddin Ar-Razi a cikin littafin shi na tafsiri yana cewa kamar anan Allah madaukakin sarki yana ce ma manzo Allah shi alqur'ani abu ne wanda yana da girma dan haka babu wadatuwar sai an yi kwadayin a jawo kafirai domin su shiga cikin musulunci. Shi alqur'ani yana da girman da ya wuce a zanki kwadayin sai wani da wani sun yi musulunci. A shi alqur'ani idan wanda ya zuwe musulunci alhamdulillah, wanda kuma bai zuwe ba to musulunci ya wadatu daga kowa. Idan dai musulunci za ya wadatu daga fir'aun, ya wadatu da dukkanin wani mutum da yake dagawa, to musulunci ya wadatu da wannan. Shi yasa Allah madaukakin sarki yake ce wa manzo Allah, kalla abinda kake tunane kana ma Qurayshawa manyan su magana domin su yi musulunci, kana shafa ma Abdullahi ibn Ummu Maktum kai, kana daga mushi, kana kauda masa kai. Allah ya ce to alqur'ani yana da wannan girman, dan haka daga yau kamar abinda Fakhruddin al-Razi ya fassara, daga yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada ya ƙara irin wannan, kada ya zamanto ga wani mai imani yana yi mushi magana shi kuma yana himmantuwa da waɗanda ba su yi imani ba. Al-Imam al-Qurtubi yake cewa kalla, idan aka ce kalla a yare na Larabci, kalimatu radd'in wa zajrin, kalima ce wadda ana yin ta domin a hana mutum yin wani abu, koko domin a yi ma mutum kashedi akan yin wani abu. Yake cewa mal amru kama taf'alu ma al-fariqain ay la taf'al ba'daha mithlaha, kamar Allah yana cewa abinda kake tunane manzo Allah ba haka bane sallallahu alaihi wasallam. Kenan wanda ya zo ya himmantu da musulunci kai ma ka himmantu da shi, wanda kuma bai himmantu ba da abinda kake yi na musulunci bai zamanto ba dole kuma kana bashi himma, kana barin waɗanda su suka himmantu da sanin addinin su. Al-Imam al-Biqai sai yake cewa to Allah madaukakin sarki yana cewa inna ha tazkira, lalle shi wannan ambato ne, shine abubuwan da aka karanta a cikin wa'annan sura, bi ma'ana inna ha ana nufin da shi abubuwan da aka zana wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a baya. Wasu kuma malaman tafsirin kamar Fakhruddin al-Razi suka ce inna ha tazkira ana nufin da shi alqur'ani mai girma, idan Allah ya ga dama a wani sha'in, a wani sa'in yana cewa innahu shi alqur'ani a tazkira wa azini, a wani sa'in kuma idan Allah madaukakin sarki ya ga dama yana cewa kalla innaha tazkira. To idan aka ce innaha ana nufin duk abin da yake cikin alqur'ani na labaru, na kissoshi, da duk abin da yake cikin alqur'ani na wa'azi. Amma idan aka ce innahu ana nufin shi alqur'anin a karan kansa. Yana daga cikin waɗanda suka tafi akan cewa innaha tazkira ana nufin da shi ayatul qur'an, ayoyin alqur'ani mai girma da muke karantawa. Allah ya ce wannan wa'azi ne. Waɗanda suka tafi a ƙarƙashin wannan tafsirin akwai Muqatil bin Sulaiman da al-Imam al-Wahidi da al-Imam al-Ulaymi da Ibn Uthaymeen. Ibn Kathir yana cewa kalla innaha tazkira, ai ana nufin da shi ana ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa'azi akan cewa ya san kidaidaitawa a tsakanin mutane, babu ruwan shi da wannan madan manyan mutane ne ko wannan mai kudi ne, wannan kuma ba kowa bane shi, a manzo Allah ya san kidaidaitawa da wanda suke zuwa su sauraro wa'azi, ko ko wanda suke zuwa a karanta musu alqur'ani dukkanin su suna da matsayi ɗaya ne. Dan haka manzo Allah ya bar bambantawa tsakanin manya da wa'anda ba manya bane ba. Sai Allah madaukakin sarki yake cewa kalla, abunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tunani ba haka bane, inna ha tazkira, wannan kuma abunda aka ambata mishi na cewa ya bar kauda kanshi daga wanda yake shi makaho ne, yana himmantuwa da wa'anda suke manya manyan mutane ne. To wannan gargadi ne Allah madaukakin sarki yayi masa, kuma gargadi ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ƙara komawa aiki irin wannan ba. Shi yasa ma mai riwayan yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga wancan lokacin ya kasance yana girmama Abdullahi ibn Ummi Maktum. To haka ake so a lokacin da aka yi wa mutum wa'azi, a lokacin da aka tunatar da mutum ya yi ƙoƙari ya yi amfani da wannan tunatarwar da aka yi masa. Sai Allah yake cewa inna halalle shi wannan tazkira ambato ne. To wannan ambato shine a tunatar da mutum wani abu da ya shahi lamari na addinin musulunci. Al'umma kuma ko da wani lokaci tana buƙatuwa ga waɗanda za su zanki mata wa'azi, domin su gyara abin da yake tsakanin su da Allah sannan kuma su gyara abin da yake hulɗa ne na mu'amala na kasuwanci na yau da gobe to zaka ga duk al'ummai da ta kasance tana tunatar da junanta akan abin da ya shafi lamarin addinin musulunci to Allah yana sauƙaƙa ma wannan al'umma a lokacin da bala'i za ya zo ma wannan al'ummai saboda mi saboda wa'azi da ake yi shi yasa a duk inda ka ga ana wa'azi to wa'azi rahama ne ga al'umma an gaya abin da yamma dadi ko baka gaya abin da yamma dadi ba amma abin da kake so ko ba ma abin da yake so ba to in dai ana wa'azi a gari kowa yana cin amfanin wannan wa'azi mutum ya ji a cikin shi ko bai ji a cikin shi ba duk inda ka ga ana wa'azi to albarka tana nan tana sabkuwa kuma kai ma da baka zo ba kana cin amfanin wannan albarkacin wannan wa'azin da yake saboda idan Allah ya tashi da sabkar da wani bala'i Allah yana duba cewa wai wa'annan al'umma suna tuntuna ma junan su ko ba su tuntuna ma junan su idan Allah ya duba ya ga cewa muna tuntuna ma junan mu sai Allah ya sauƙaƙa mana idan Allah ya ga kuma ba mu tuntuna ma junan mu muna barin junan mu kowa yana abin da ya ga dama to sai Allah ya sabkar da wannan bala'i shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya ga abin ki daga cikin mu to yayi kokari ya gyara wannan abun ko da hannunsa ko da harshensa ko da zuciyarsa bai dace ba a ce ana banna amma kowa yana kauda kai yana wucewa yana kallon wannan banna saboda ana tunanin wayewa ce ka tardo ana fada ka kama hanya ka tahiya ka kowa yayewa ce yara suna abun da bai dace ba a anguwa a zira musu ido ana kallon su saboda wai kada a shiga rayuwar wani to a lokacin da muke tuntuna ma junan mu to a lokacin Allah yana sauƙaƙa mana yaran da suke banna idan aka tsawata musu to dan Allah ya tashi sabkar da wani abu zai kalli wannan tsawatawar da muka yi sai ya tausaya mana amma a lokacin da aka bar kowa yayi abin da ya ga dama to shi ma Allah idan ya tashi sabkar da abinsa sai ya yi ma mutane uquba ba tare da ya saurara musu ba Allah yana cewa wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhair Allah ya ce a samu daga cikin ku wata al'umma wa'anda suke kiran mutane zuwa ga aikata alkhairi Allah ya ce wa ulaika humul muflihuna Allah ya ce duk al'ummar da suke tuntuna ma junan su al'umma ce wa'anda za su tsira a duniya kuma al'umma ce wa'anda za su tsira a gobara na tashin alkiyama amma da al'ummar da ba su tuntuna ma junan su to wannan al'umma tana cikin hadari shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu misalin mutane da suke tuntuna ma junan su da mutanen da ba su tuntuna ma junan su manzo Allah ya ce misalin mutanen da ba su tuntuna ma junan su kamar misalin wa'ansu mutane ne guda biyu ko kamar misalin wa'ansu mutane ne da suke cirkin jirgin ruwa wa'anda suke ƙasa su suke dokar ruwa wa'anda suke sama suna dokar ruwa suna ba wa'anda suke ƙasa to su kuma wa'anda suke ƙasa sai suka ga cewa sun ga shi da azan ƙebo ruwa ana ba su dan haka su da kansu za su hoshe wannan jirgin ya su zan ƙebowa da kansu to kaga manzo Allah ce idan na sama bisa hana na ƙasa su hoshe jirgin yar ruwa ba saboda su ebo ruwa da kansu manzo Allah ce dukkanin su za su halaka saboda idan aka hoshe ƙasan jirgin yar ruwan yana shigowa sama za ta yi nauyi dukkansu su nutse su halaka amma idan na saman suka hana na ƙasan suka hakurtar da su akan su su yi hakuri a zan kimiko musu to dukkanin su kuma za su tsira to manzo Allah ce haka ne misalin al'umma idan muka ga su suna banna muka kyale su to dukkanin mu za mu halaka idan kuma aka ga wasu suna banna aka hana su to Allah madaukakin sarki koda ya sabkar da abin zaka ga cewa akwai sauki an saukaka a dalilin wannan tunatarwar da ake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana akan minbarin shi sai wani mutum ya tambaye shi yake ce mishi ya rasulullah yace ya kai manzo Allah ayyun nasi khair yace wani mutane ne wani mutum ne wanda yafi kowane mutan mutane zama na kirki wani mutum ne yafi kowane mutane zama mutumin kirki yafi kowa alkhairi manzo Allah yace khairun nasi aqrabuhum wa atqahum lillah manzo Allah yace in kana neman wanda yafi kowa mutunci a cikin mutane manzo Allah yace aqrabuhum wa atqahum lillah wanda yafi kowa karanta alqur'ani kuma wa atqahum lillah wanda yafi kowa jin tsoron Allah idan kana neman wa yafi kowa alkhairi a cikin mutane to idan ka zo da wannan ka tsaya manzo Allah yace wa amuruhum bil ma'ruf manzo Allah yace mutumin da yafi kowa zama mutumin kirki a cikin al'umma shine wanda yafi kowa yawaita yahi kowa yi ma mutane wa'azi akan abun da yake mai kyau ne wanda Allah cewa anhahum anil munkar wanda yafi kowa alkhairi shine mutumin da yafi yi ma mutane wa'azi yake hana su abubuwan da ba su da kyau wa awsaluhum lirrahmi wanda Allah yana cewa kuma wanda yafi kowa alkhairi a cikin mutane shine mutumin da yake sada zumunta a wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa addinun nasiha manzo Allah yana cewa shi asali a cikin addini nasiha ne qalu liman ya rasulullahi sabban manzo Allah suka ce to gawa manzo Allah yake cewa lillahi wa li rasulihi wa li immatil muslimin manzo Allah ya ce ana yin wannan nasihan ne ana tuntuna mai mutane abunda yake alkhairi ne ana hana su akan abunda yake sharri ne ana yin su saboda Allah ana yi ne kuma saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ana yi ne saboda ita ma al'ummar ta samu tasira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin yana cewa ballighu anni walau aya manzo Allah yana cewa ku sanar daga gare ni koda ko aya guda ce dan haka hani akan abu mai kyau ko ko umarni da abu mai kyau da hanin abu wanda baya da kyau abu ne wanda bai takaita akan manya-manyan masu mulki ba sannan abu ne wanda bai takaita ba akan malamai kadai a kowa daga cikin mu zai kama ni daidai gwalgwadon abun da yake iyawa ya tsawata a daidai kofar gidanka in kaga banna ka tsawata a daidai kona gidanka in kaga banna kada ka ja motanka ka shige gida ka tsawata to idan kowa yana tsawatawa to sai Allah madaukakin sarki ya jibince lamarin amma a duk lokacin da muka fara tunanin cewa sai hukuma ce za ta tsawata koko sai malamai ne za su yi wa'azi akan abun wani abun da za a yi akan titi kai da kanka ka san abu ne wanda bai da kyau dan haka a matsayin ka na babba sai ka tsaya ka yi magana in ka shi kuma za a ci ma mutunci sai ka koda a zuciyarka ne ka shi kai ba a kyauta ba wannan abun da aka yi kai tir da Allah wadai da shi to Allah madaukakin sarki yana yi ma kowa hisabi ne akan gwalgwadon abun da yake iyawa amma a duk lokacin da kake iya hana wata banna kuma ka ba da dama wannan bannar ta yi ta tahiya to kai ma kana da kamasho a cikin aikata wannan laifin da aka yi Allah madaukakin sarki yana cewa wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd Allah ce asali a tsakanin mu'mini da masu imani mata junansu yana jibinta juna ne ya amuruna bil ma'rufi suna yin umarni da abun da yake mai kyau ne wayan hauna anil munkari kuma suna hani da abun da yake baya da kyau wayu qimuna salata kuma suna tsaye da sallah wayu tuna zakata kuma suna bada zakka wayu ti'una Allah wa rasulahu kuma suna yi ma Allah da manzon Allah da'a Allah ce ulaika sayarhamuhumullah Allah ya ce kaga wa'annan mutanen to Allah madaukakin sarki zai yi musu rahama ashe a duk lokacin da muka hana junanmu muka bar kowa ya abun da ya ga dama to Allah ba zai yi mana rahama ba amma a lokacin da kowa ya tsawata kowa ya hana to sai Allah madaukakin sarki ya yi mana rahama ya jibince mu gaba dai Allah ya ce innallaha azizun hakim Allah ya ce lalle shi Allah mabawayi ne hakimun kuma mai hikima ne sai Allah yake cewa faman sha'a dhakarahu to wanda ya ga dama sai ya wa'azdu da wannan wa'azin da ake yi masa mun faɗi a baya cewa wa'azi aiki ne na wa'ansu mutane da Allah ya ba sani amma wa'azin ya yi amfani kuma wannan yana hannun Allah sannan shi ma mutum yana da zaɓi a kan ya yi amfani da wa'azin ko kada ya yi amfani da wannan wa'azin kuma duk abin da mutum ya ɗauka a kan shi ne za a yi masa hisabi idan mutum ya ɗauki cewa zai wa'azdu da wannan wa'azin to a kan shi za a yi masa hisabi idan mutum ya ɗauki cewa shi ba zai wa'azdu da wannan wa'azin ba to kuma a kan shi ne Allah madaukakin sarki zai yi masa hisabi a cikin suratul kahf Allah madaukakin sarki yana cewa qulil haqqo min rabbikum ka faɗi gaskiya daga ubangijinka faman sha'a falyu'min Allah ya ce duk wanda ya ga dama sai ya yi imani wa man sha'a falyakfur Allah ya ce wanda kuma bai ga dama ba sai ya kafirce a wata sa'in Allah madaukakin sarki yana cewa innahu latadhkiratun lilmuttaqi Allah ya ce shi alqur'ani ambato ne tunatarwa ne ga wa'anda suke kiyaye dokokinsa Allah ya ce wa inna lana'lamu anna minkum mukaththibi Allah ya ce kuma mun sani daga cikin mutane akwai wa'anda suke ƙaryata. To dan haka dan Adam Allah madaukakin sarki ya bashi zabi, ko ya aikata abu wanda yake mai kyau ne, ko abu ya aikata abu wanda baya da kyau. A kalkashin wannan kuma raddi ne akan al-Mu'tazila da al-Qadariyya da suke ganin cewa dan Adam baya da zabi, suna ganin cewa kamar zalunci ne. Allah madaukakin sarki wannan magana ta su tayi muni, suna ganin kamar zalunci ne a sa dan Adam ya aikata aiki wanda bai da kyau, kuma a yi masa azaba da wannan aikin. Saboda ai ayyukan a tunanin su ayyukan da bawa yake yi, ai Allah madaukakin sarki shine ya halitta wannan abubuwan. Kenan inda Allah bai so ba bawa ya aikata wannan laihin, kenan da asali ma ba za a halicci laihin ba. To wannan suna ganin kamar zalunci ne na Ubangiji. Wannan kuma ayat tana maida musu martani. Allah yana cewa faman sha a dakara, wanda ya ga dama sai ya wa'azdu. A cikin suratu Fussilat Allah yana cewa man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa alaiha. Allah yana cewa wanda ya aikata aiki mai kyau to wannan aikin nasa ne, wa man asa'a fa alaiha, wanda kuma yayi aiki mara kyau to kuma aikin zai koma a kansa ne. Dan haka Allah madaukakin sarki ya ba dan Adam zabi akan ko ya bi hanya mai kyau ko ya bi hanya wadda ba ta da kyau. Allah ya ce inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Allah ya ce mun hore masa hanya guda biyu, imma shakiran ko ma ya gode ya bi hanya wadda take mai kyau, wa imma kafuran ko kuma ya bi hanya wadda ba ta da kyau. To dukkanin kuma hanyoyin da mutum ya zaba shine abin zargi akan wannan hanyar da shi mutum ya zaba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi yana cewa kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Manzo Allah yana cewa mutane kowa yana tafiya kasuwa ne, wani yayi asara wani kuma ya samu riba. To manzo Allah ce haka mutane suke, wani yana yin aikin kirki domin ya samu lada, wani kuma yana yin aiki wanda ba na kirki bane ba, kuma Allah madaukakin sarki zai rubuta masa zunubi akan wannan. Ibn al-Qayyim a cikin littafin shi Shifa'ul Alil yana cewa al-abdu lahu mashi'atun tahta mashi'atillah. Yana cewa Allah yana da bawa, yana da so, yana da zabi, amma zabin bawa yana karkashin zabin Ubangiji. Dan haka idan Allah madaukakin sarki bai so ba sai ya hana bawa ya aikata wannan abu. Fa huwa fa'ilun haqiqatan, yake cewa saboda shi da Adam shine yake aikata aiki a karan kansa. Walihadha yumdahu, saboda haka in mutun yayi aikin alkhairi sai a yaba masa. Wayudhammu, idan mutun yayi aiki wanda ba na kirki bane kuma sai a zarge sa. Wayuthabu wayuaqabu, kuma idan mutun ya aikata aiki na alkhairi sai a bashi lada. Wayuaqabu, kuma a yi masa hisabi akan aikin sa wanda yake ba mai kyau bane. Allah ya ce fi suhufin mukarrama, Allah ya ce shi alqur'ani mai girma yana a cikin wasu takardu, wanda takardu ne wanda suke mukarrama, takardu ne wanda suke masu girma, takardu ne wanda suke masu daraja. A wannan ayoyi da zamu karanta Allah zai gwada mana girman alqur'ani mai girma. Al-Wahidi a cikin littafin sa na tafsiri yana cewa Allahul Mahfuz, abunda ake nihi fi suhufin mukarrama shine alqur'ani mai girma. Allah madaukakin sarki ya ashe sa ne a cikin Lauhul Mahfuz. Allah ya ce marfu'atin mutahhara, Allah ya ce shi alqur'ani wani abu ne, wasu tagardu ne wa'anda suke madaukaka, mutahhara wa'anda suke abubuwa ne na girmamawa. Dan haka ya zamanto wajibi mutum ya girmama duk abun da ya shahi alqur'ani mai girma. Allah yana cewa bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz, Allah ya ce shi alqur'ani shine wani abu na darajantawa wanda yake a cikin wani littafi ko ku wanda yake a cikin wani allo mahfuz, wanda yake kiyayayyen allo ne. Saboda me yasa Allah ya ce mishi mahfuz? Saboda an sanya mala'iku wanda suna hana bawa ya hau, suna hana shaidanu su hau domin su sato wani abu daga cikin alqur'ani mai girma. To wannan ayoyi Allah yana cewa bi aidi safara, wannan alqur'ani yana hannun wasu shakadu ne wanda su ne mala'iku. Dukkanin malaman tafsiri sun tafi akan cewa bi aidi safara, da hannuwan shakadu su ne mala'iku wanda Allah madaukakin sarki ya sa kula da alqur'ani da sabkar da shi yana hannunsu. Dan haka kamar yadda muka faɗa, wa'annan ayoyi guda uku suna koya mana girmama alqur'ani abu na farko kuma suna koya mana darajanta alqur'ani abu na biyu dan haka duk mutumin da yake mu'amala tare da alqur'ani ya san cewa yana mu'amala da wani abu mai tsarki kuma yana mu'amala da wani abu mai daraja kuma yana magana yana mu'amala ne da magana ta Allah madaukakin sarki ba ma alqur'ani mai girma ba duk abin da aka ce maka wannan kaya ne na Allah to girmama shi yana daga cikin imani Allah ya ce dalika wa man yu'azzimu sha'a'irallahi fa innaha min taqwal qulub Allah ya ce kaga duk wanda ya girmama wurare na Allah madaukakin sarki kamar misalin masallaci kamar misalin makaranta kamar misalin wuraren da mutane suke sallah kamar misalin wurin da za a zamna a karanta alqur'ani to dukkanin su wannan wurare ne masu albarka idan kuma kaga mutun yana girmama irin wannan wuraren to alama ce ta nuna cewa akwai bisani na imani a tattare da shi idan kuma kaga mutun yana wulakanta bagire wanda bagire ne na Allah madaukakin sarki to akwai saura a cikin imanin sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yafi kowa girmama alqur'ani mai girma saboda ya kasance a duk lokacin da za ya shiga makewa yana fudda zoban shi wanda aka rubuta Muhammadun Rasulullah a ciki saboda akwai sunan Allah a ciki kuma akwai sunan shi a ciki kuma sunaye ne wanda akwai su a cikin alqur'ani mai girma shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana darajanta wannan to shi yasa duk mutumin da Allah ya bashi alqur'ani alqur'ani ba abu bane na wasa ba abu bane da zaka karanta shi yadda ka ga dama ba abu bane da zaka zanki wasa da takardin shi saboda kana gardi ko saboda kai kana jin cewa ka iya shi ko saboda kana jin cewa ka hardace abu ne wanda duk lokacin da kake mu'amala da shi to kasancewa kana karanta magana ne ta Allah dole kai ladabi dole ka zamna kurum dole ka zamna tsaf a lokacin da kake karanta alqur'ani kuma duk mutumin da koda ya hardace alqur'ani in dai ba ya girmama alqur'ani mai girma to zaka ga cewa Allah yana wulakantar da shi akan rashin girmama wannan alqur'ani saboda hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha yarfa'u bihadhal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharina Allah yana cewa wannan alqur'ani Allah yana darajanta wa'ansu da shi wa'ansu kuma Allah madaukakin sarki yana aje su sai yasa ba su da wata daraja a kiman mutane saboda ba su darajanta alqur'anin mai girma ba suna yin surkulle da shi ko suna karanta shi ba daidai ba ko suna murde aya ko idan zai karanta wata sura saboda gwaninta sai ya fara daga abin da yake karshe ne sai ya dawo farkonta to wannan yana daga cikin abin da zamu lura da shi in dai muna so mu samu albarka ta alqur'ani mai girma al-Imam an-Nawawi a cikin littafin sa at-Tibyan fi adabi hamalatil Qur'an yake cewa yustahabbu ta'zimul Qur'an ta'zimul mushaf wa siyanatuhu yace dan haka malamai sun ittifaki akan cewa ya zamanto wajibi akan kowane musulmi ya danki girmama alqur'ani sannan kuma ya kiyaye wannan alqur'ani din da kaga wata takarda ta alqur'ani ko kaga yara da su wasa da alqur'ani ka hana wa yuhramu tawassudu yace kuma ya zamanto haramun mutumin da zai zanki yin matashin kai da alqur'ani ko mutumin da zai zanki sa alqur'ani gaba amma ya miƙe kafafuwansa saboda yana ganin rishin ladabi ma ne ka sa alqur'ani a gabanka kuma ka miƙe kafafuwanka dan haka an so ga mutumin da zai karanta alqur'ani kada ya matashin kai da shi saboda ya hardace yana ganin sattince bisa ta sattin ko wani abun da ya kama da haka wa maddur rijli ilayhi yana cewa kuma da mutumin da zai zanki miƙe kafafuwansa a lokacin da alqur'ani mai girma yake a gabansa to wannan ladabi ne Allah madaukakin sarki yake koya mana na yadda za mu yi mu'amala da alqur'ani a cikin wa'annan ayoyin guda uku da muka karanta Allah yana cewa fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahhara bi aidi safara al-qadi iyad a cikin littafin sa ash-shifa bi ta'rifi huquqil mustafa yana da wata magana mai dadi a galkashin girmama alqur'ani mai girma yana cewa ilam anna man istakhaffa bil qur'ani aw al mushaf yace ka sani cewa duk mutumin da ya kaskantar da alqur'ani mai girma ko ya kaskantar da wani shashi daga cikin alqur'ani aw bi shay'in minhu yace koda ko wani abu ne daga cikin alqur'ani mai girma aw sabbahuma ko mutumin da ya zagi alqur'ani aw shahada ko mutumin da yake kokarin
yayi rigima da abunda alqur'ani ne au harafan minhu au aya koko mutumin da yake kokarin dole sai ya canza wata aya wanda ya san kuma bata cikin alqur'ani mai girma za a yi rubutu idan an zo wajen haun sai a bude haun din a rubuta wasu abubuwa daban a ciki to wannan duka yana daga cikin canza alqur'ani mai girma yana daga cikin canza ma'anoni na Allah madaukakin sarki yake cewa au kadzaba bihi au bi shay'in mimma sarraha fi koko a karanta ma wata aya daga cikin alqur'ani mai girma ka ƙaryata wannan aya wadda ƙarara alqur'ani ne yake magana akan wannan min hukumin yace ko hukunci ne au khabarin ko wani labari ne Allah madaukakin sarki ya bada a cikin alqur'ani au athbata ma nafahu koko alqur'ani ya tabbatar da wani abu kai ka kore au nafiya ma athbatahu ala ilmin minhu bidhalika koko alqur'ani ya kore wani abu kai ka zo ka tabbatar da shi alhali kana da ilimi akan wannan yake cewa fa huwa kafirun inda ahli alilmi bi ijma'in yake cewa to wannan mutumin ya rabu da musuluncin shi a wajen dukkanin malamai na musulunci abinda ake nufi da wannan da abinda yake alqur'ani ne kamun ka ƙaryata koda ana hira ne ana wasa wani yace maka ai aya kaza naji wata aya tana magana akan wannan kamun ka ƙaryata ka tabbatar da cewa abinda aka faɗa gaskiya ne ko ba gaskiya ba haka amfani da zakai da alqur'ani saboda biyan wata buƙatunka ka bude wata tawun ko ka bude ko kai wani shiddabarinka wannan in dai ka san cewa wannan abun haramun ne kuma kake aikatawa alqadi iyad yace dukkanin malamai sun ittifaqi akan cewa mutum idan bai wasa ba zai iya rabuwa da imanin sa yake cewa wa qad ajma'al muslimuna yace dukkanin masu imani sun ittifaqi akan cewa annal qur'anal matlu wa fi jami'i aqtaril ard dukkanin alqur'anin da ake karantawa a dukkanin duniya al maktuba fil mushaf wanda yake rubuce a cikin tattafai bi aidil muslimina da hannayen musulmi mimma shama'ahu daffatan min awwalil hamdu lillahi rabbil alamin yake cewa yana daga cikin abubuwan da aka rubuta na daga alqur'ani tun daga alhamdu har zuwa ƙarshen nazi yake cewa annahu kalamullah mutum ya san cewa alqur'ani da yake karantawa magana ce ta Allah wa wahayyuhul munazzalu ala nabiyhi muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma wahayi ne wanda Allah madaukakin sarki ya sabko shi akan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa anna jami'a ma fihi haqqun kuma duk abun da ke akwai a cikin alqur'ani yace gaskiya ne wa anna man naqasa minhu harfan qasidan lidhalika yace duk mutumin da ya cire wani harfi kuma da gamgam a cikin alqur'ani saboda wata manuha ko saboda wani shiddabarin sa ko saboda wani sihirin sa ko saboda wani abu ne ya samu kudi au baddalahu bi harfin akhara makanahu koko ka dauki wani harfi ka canza masa wuri kamar yadda mutanen mu suke yi domin su nuna cewa sun kware da harda mutum zai karanta alhamdu sai ya faro tun daga amin ya yi sama mutum zai karanta baqara sai ya faro tun daga karshe sai ya yi sama to wannan in dai mutum ya sani yana daga cikin abun da yake canza alqur'ani ne au zada fihi harfan ko ka ƙara wani harafi daga ciki ana so a baka mallaka idan aka zo wajen haun wala qadra wadatuhu an nafsihi wa rawadatuhu allati huwa fi baytiha an nafsihi wannan hadin sai a bude ta sai a sa sunan yarinyar da kake so to da kai da wanda yamma wannan in dai kun san cewa canza alqur'ani ne to mutum yana kusa da ya rabu da imanin shi yake cewa auza da fihi harfan mimma lam yashmal alaihi almusab ko ka ƙara wani dugu wanda da gamgam wanda babu shi a cikin rubutun alqur'ani mai girma yace wa qa'al ijma'u alaihi yake cewa abinda dukkanin malamai sun yarda cewa babu shi a cikin alqur'ani wa ushmi'a ala annahu laysa min alqur'an kuma ka san sunan da ka ƙara ko sunan da ka rubuta saboda a dar mai wani baki babu shi a cikin alqur'ani kai ne ka ƙara shi amidan li kulli hada kuma kai wannan ne da gangan yace annahu kafirun yace wannan mutumin ya rabu da imanin sa shi yasa alqur'ani idan Allah ya sa kana da ilimi na alqur'ani ba wai an buda ma kafa ce ba da zaka nemi kudi ba an buda ma kafa bace da zaka zanki in asirce asirce da shi to duk mutumin da ya ƙara dugo guda daga cikin alqur'ani kuma yana sane da cewa wannan dugon da gangam ne ya ƙara shi saboda wata manufa to wannan mutumin ya canza abin da yake alqur'ani ne kuma ya canza magana Allah kuma canza magana Allah wannan dukkanin malamai sun ittifaki da shi akan cewa wannan kafirci ne Allah madaukakin sarki a cikin suratul isra Allah yana cewa wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal Allah ya ce mun sabkar da alqur'ani ne da gaske kuma da gaskiyar ya sabka Allah ya ce wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadira Allah ya ce kuma bamu aiko ka ba sai mai gargadi mai yi ma mutane albishir wa qur'anan faraqnahu Allah ya ce wannan alqur'ani mun bayyana ma mutane shi litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin saboda ka karanta alqur'ani dakin dakin a kadan kadan wa nazzalnahu tanzila kuma muka sabkar da shi matukar sabkowa abunda ake nufi nan litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin kadan ki karanta alqur'ani dakin dakin shi alqur'ani idan ka zo karanta shi ba wai saurin ka har da ce ba ya dan kisa ka dan kike taron wata aya inda yadda wasu suke yi saboda kai sauri ka kai izinin da kake so wannan shahin ka san baka da matsala da shi ka iya shi sai ka ketare shi koko wannan ayoyin ka san baka da matsala da su ka iya su sai ka ketare su to wannan yana daga cikin abun da yake canza alqur'ani ne alqur'ani shi ana karanta shi ne dakin dakin kamar yadda Allah madaukakin sarki ya sabkar da shi Allah ya ce qul aminu bihi kace da mutane su yi imani da wannan alqur'anin aw la tu'minu koma in ba su yi imanin ba innal ladina utul ilma wa anda aka ba alqur'ani min qablihi gabanumu idza yutla alaihim idan karanta alqur'ani yakhruna lil azqani sujjada suna faduwa akan huskokin su suna kuka Allah ya ce wa yaquluna subhana rabbina suna cewa tsarki ya tabbata a gare ka ubangijinmu in kana wa'adu rabbina la maf'ula lalle tabbas abunda ubangijinmu yake fada na alqur'ani abune wanda zai tabbatu Allah ya ce wa yakhruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a kuma haka Allah ya ce wa anda aka ba alqur'ani a gabaninmu idan an karanta shi suna faduwa akan huskokin su suna kuka wa yaziduhum khushu'a kuma yana ƙara musu nutsuwa to wannan ayar tana koya mana cewa shi asali a cikin alqur'ani saboda ya ƙara ma imani ne ya ƙara ma nutsuwa amma kana karanta alqur'ani ka halba kafa ka halba kai ka tashi kamar kana rawa saboda shin dadin tilawa to wannan baya daga cikin ladabi daga alqur'ani mai girma a cikin suratul qasas Allah yana cewa laqad wassanna lahumul qawl la'allahum yatadhakkarun Allah ya ce mun sabkar musu da alqur'ani ne ba dan komai ba saboda su wa'azdu kenan idan Allah madaukakin sarki yassa ka har da ce alqur'ani ko yassa ka iya alqur'ani to an sabkar da shi ne saboda ka san ma'anar shi ba wai an sabkar da shi ne ba saboda ka maida shi abun wasa ka maida shi abun neman followers kai abun da ka ga dama ka doka ka dora a TikTok ko ka dora a wani wuri saboda idan an samu jam da yawa zaka samu kudi Allah ya ce wa in alladina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minu Allah ya ce asali a cikin alqur'ani wanda aka ba shi kamunmu su suna yin imani da shi ne amma yanzu wani an ba shi alqur'ani kuma ya dauki hanyar ta alqur'ani hanya ce ta kafirci ya dauki hanyar ta alqur'ani hanya ce da zai zanki canza ma'anonin Allah saboda idan ki samu kudi yana biyan bukatun shi na yau da gobe Allah ya ce wa idza yutla alaihim qalu amanna bihi Allah ya ce idan aka karanta musu alqur'ani sai su ce mun yi imani da shi innahu alhaqqu min rabbina lalle shi gaskiya ne daga wajen ubangijinmu inna kunna min qablihi muslimina lalle mun kasance a gabanin shi mu masu imani ne mu musulmai ne kenan idan Allah madaukakin sarki yasa an baka alqur'ani so ake kuma ka gazganta duk abin da yake cikin alqur'ani duk abin da ya zo da shi to in akwai mutum wanda zai fara dabbaka wannan abun ya kasance kai ne mutum na farko saboda kai ka har da ce wannan alqur'ani Allah yana cewa ulaika yu'tawna ajrahum marratayn Allah ya ce to wanda yayi wannan za a bashi lada guda biyu ne malamai suka ce to wanda bai wannan ba an ce wanda ya karanta alqur'ani dakin dakin sannan ya karanta sa kuma ya gazganta abun da yake ciki za a bashi lada guda biyu to wanda shi bai gazganta ba shi kuma ya maida alqur'anin bagire na neman kudi ko yan mai da alqur'anin bagiran shi da zai zanke asirce asirtan shi da shi to shi mi za a ba shi malamai suka ce to wannan abu ne ko da Allah bai ambata ba a hankalinka in ka dora ka san mi za a ba shi Allah ya ce wa idza sami'ul laghwa a'radu anhu Allah ya ce kuma wa'anda aka ba littafi a gabaninmu idan suka ji wata magana wadda take yasassan magana ce a'radu anhu sai su kauda kai wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum sai su ce mun muna da abun da muka aikata da shi za a mana sakamako wa lakum a'malukum kuma kuna da aikan ku wanda da shi za a muku sakamako salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku la nabtaghil jahilina mu ba ma zama da wa'anda suke jahillai to duk mutumin da Allah madaukakin sarki ya ba su alqur'ani hatta rigima da zaka tardo ana daga murya ana hayaniya to bai kamata a samu mutumin da Allah ya madaraja alqur'ani ba yana zama cikin irin wa'annan mutanen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin hadisin da Abdurrahman bin Shibilin yarda Allah ta kara tabbata a gare shi yake cewa naji manzo Allah tsira da amincin alqur'ani yana cewa iqra'ul qur'an manzo Allah yana cewa ku zangi karanta alqur'ani kowa ba wai dole sai malam ba ba wai dole sai wanda yake so ya harrace ba kowa manzo Allah ya ce zangi karanta alqur'ani in fatiha ka iya dubuni ka zanki maimaita ta in izihi ka iya kai program ya ne za a yi ka karanta wannan izihin a wata ko duk kullun ka karanta aya bi wannan sako ne daga manzo Allah yana cewa iqra'ul qur'an yace kowa ya tashi ya je makaranta ya karanta alqur'ani manzo Allah yace wala taghlu fihi yace amma idan za a karanta alqur'ani manzo Allah yace kada ku wuce iyaka shi alqur'ani ba wanda aka ce ya kakale wajen karanta shi in zaka karanta ka karanta daidai yadda kake iyawa kamar yadda mutanen mu suke mutun ya make murya shi ba balaraban makka ba amma ya make murya da tsiyasiya ya murya wani wannan yana daga cikin abin da zai sa wurin da ba madda bane kai madda wurin da ba aja kai ja wurin da ake waqafi kai waqafi shi yasa wasu malaman ma suna ganin taqlidi ka zanki kokoyin sautin wani bai dace ba saboda wajen kokoyin sautin shi kai ba kokarinka baka karanta alqur'anin yadda yake kokarinka muryarta ka ta zamanto daidai da muryar tashi dan haka za ka iya canza wani harafi ba tare da ka sani ba koko wani hukunci inda ya kamata dole ayi waqafi saboda zakin qira'a kai ba za ka yi waqafi anan ba manzo Allah yana cewa wala tashfu anhu manzo Allah ce kuma kada ku zanki gushin alqur'ani to kaga wannan ma matsala ce wanda muna tattare da ita muna gushin alqur'ani yanzu da za a bude makaranta a ce an bude makaranta a nan tsakanin magariba da isha'i zaka daro mutum biyu zuwa mutum uku in aka kwana biyu su ma daga hutun sallah sai makarantar tawasi to manzo Allah yana cewa wala tashfu anhu kada mu guji alqur'ani kowa a cikin lokacin shi zan kiware wani lokaci wanda zai zanki karanta alqur'ani a ciki wala ta'kulu bihi manzo Allah ya ce kada ku ci da alqur'ani wala tastakthiru bihi kuma kada ku karanta alqur'ani saboda mi saboda ku tara dukiya ku tara arziki abinda ake nufi da wala tastakthiru fi kada ka zo wani wuri ka karanta alqur'ani saboda a baka kudi kamar yadda yanzu kana ga wasu da yawa daga cikin maharatan mu suke yi mutun zai zo wuri a kyafa masa kamara ko a dora masa salula ya karanta aya ɗaya ko biya doki wani abu na kudi a bashi tabal lalacewa wani kuma ya je wurin da wurin cin abincin mali saboda ya musu talla a mai bidiyo ya karanta alqur'ani ko shago saboda ya musu talla ya zamne ya karanta alqur'ani a doka a watsa manzo Allah yana cewa wala ta'kulu bihi kada ku ci da alqur'ani amma ba ana nufin cewa ba kudaden da ake ba malamin makaranta sun haramta wannan shinga ce za ku yi da kai da shi amma mutun ya mai da alqur'ani cewa bagire ne ne ya ci abinci in ya zamanto sun ittifaki da shi da mutane ka zamna ka koya ma ɗiyan mu karatu duk lokaci za mu baka kaza kuma yaron da bai bada ba za ka iya cewa ya je gidansu saboda in aka kai shi lakwal kudi ake badawa haka kai ma in ba a baka kudi ba na laraba ko kadago ce ka ce ya je gidansu wanda ya gaba a kyauta ba sai ya zamna ya koya ma ɗansa manzo Allah yana cewa wala tastakthiru fihi kuma kada ku zangi karanta alqur'ani saboda ku samu kudi shi yasa duk mutumin da Allah ya ba alqur'ani mutum ne wanda yafi kowa daraja a doran kasa dan haka in ya mutunta kansa sai Allah ya mutunta shi da wannan alqur'ani in kuma ya wulakanta kansa sai Allah ya wulakanta shi saboda ya wulakanta alqur'ani dan Allah madaukakin sarki yasa kana maharaci to ga mutunta kanka ka san ina ne zaka karatu ko tsira ka aka yi aka ce aranma dan karanta mana wani abu in ka gane cewa an kafa ma kamera koko da wata manuha aka yi ka shawo musu lahiya ka rabu da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum yana karanta alqur'ani in ya zo wajen mutane sai ya tsaya ya karanta aya dai ko aya biyu kamar yadda mabaratan mu suke yi mutum ya zo wurin ka sai ya gama karanta alif lam mim sannan sai ya yi roko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man qara'a alqur'ana falyas'alillaha bihi manzo Allah yace duk mutumin da ya karanta alqur'ani to ya roki Allah da wannan alqur'ani fa innahu sayaji'u aqwamun yaqra'una alqur'ana yas'aluna bihi an-nas wan su mutane za su zo suna karanta alqur'ani suna roƙon mutane da wannan alqur'ani shi ma wannan laifi ne idan Allah madaukakin sarki ya baka alqur'ani ba an ce ka dan gibin majalisa majalisa ba kana karantawa saboda kana da zakin murya ana baka kudade manzo Allah yana cewa duk mutumin da yake karanta alqur'ani to in kudi yake so yayi tawassuli da wannan karatun nasa ya tambayi abunda tambayi Allah abunda yake so al-Imam an-Nawawi a cikin littafin sa da muka ambata at-tibyanu fi adabi hamalatil qur'an yake cewa ihtiramul qur'an min umurin qad yatasahalu fihi ba'dul ghafilin al-qari'in al-mujtami'in yake cewa wasa da alqur'ani mai girma ce abu ne wanda ya zaman turuwan dare ga mutanen mu wanda suke karanta alqur'ani yake cewa yana daga cikin wasa da alqur'ani istinabud dahik lokacin da kake karanta alqur'ani ka bar dariya kada ka danki karanta alqur'ani kana dariya kana gaggaba dariya a ciki wallaghti kuma kada ka danki karanta alqur'ani irin yadda maharratan mu suke yi kace su 15 ne ko su 30 ne ko su 19 ne wannan shi ma abu ne wanda baya daga cikin ladabi a wajen karanta alqur'ani amma zaka iya dokan shi hanya ce da za ta sa ba zaka yi bata ba ka har da ce kayanka su kaza wa ma muhammadun ala muhammadin ma kana muhammadun muhammadar rasulullah kaga ka har da ce muhammadu da hudu ne a cikin alqur'ani ga wanda yake fara zuwa sai wannan sai wannan amma kuma bai zaman to dole ba dai in ka zo wajen muhammadu sai ka maimaita wannan dan a gane cewa ka san guda hudu ne yake cewa wannan ma yana daga cikin wasa da alqur'ani wal hadith min khilal alqira'a to anan matsala take yace abu na biyu shine zance lokacin da ake karanta alqur'ani zaka dardo makaranta sun yi kuri suna karanta alqur'ani wannan yana karantawa amma da wannan suna hira saboda su abun bai kawo gare su ba yanzu sai an kawo gare shi ne sai ya yi shiru ya doka su ma wancan su ci gaba da hira to anan idan ba yi hankali ba garin a samu lada za a samu zinubi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan ana karanta alqur'ani a kalkashin su ayar da ta zo a cikin suratul a'raf Allah ce wa idza quri'al qur'an Allah ce idan aka karanta alqur'ani fastami'u lahu Allah ce ku saurara wa ansitu kuma ku yi shiru la'allakum turhamuna ko ku da za ku samu rahama kaga asali da ake karanta alqur'ani dan a samu lada a samu ziyartar mala'iku a samu rahama don ya kasance ana wasa wurin karanta alqur'ani maimakon a samu lada kuma sai a samu zinubi yanzu zaka ga cewa idan an zo wurin wa'azi zaka ga cewa wani ne a sama yana karanta alqur'ani yana fassara amma malaman da ke baya suna hira saboda su suna tunanin ko sun san fassara ko ku su ba da su ake ba da sauran mutane ake ko azamna kamar yadda muka faɗa azamna mutane ana tilawa wannan yana wasa da wannan wannan yana tsokanan wannan wannan kuma yana karantawa to anan ma idan ba a yi hankali ba wajen a samu lada sai a samu zinubi yake cewa illa kalaman yutar sai dai magana wadda take ta dole abinda yake dole ne ko wani yaro zai cucu ko wani abu zai faru to wannan anan ne kadai aka bada damar mutum yayi magana a lokacin da ake karanta alqur'ani sai ya kawo mana magana ta ibnu umar man yana cewa annahu kana idza qara'a alqur'ana la yatakallamu hatta ya faraga minhu lokacin da yake karanta alqur'ani baya yin wata magana har sai in ya kasance ya kare karanta wannan aya yake cewa wa min zalika yana daga cikin wasa da rashin girmama alqur'ani al-abath bil yad mutumin da yake karanta alqur'ani yana wasa da hannun shi ya miƙa hannun shi haka yayi haka saboda shi yana ganin cewa ya zaman to gangaran yace to wannan shi ma yana daga cikin wasa da alqur'ani mai girma yace fa innahu yunaji rabbuhu yace duk mutumin da yake karanta alqur'ani to yana tattaunawa ne da shi da ubangijinsa fala ya abathu baina yadayhi dan haka bai kamata mutum yayi wasa a lokacin da yake a gaban ubangijinsa ba yake cewa wa min dhalika an nadhru ila ma yulhi wa yubaddidu dhihn yake cewa yana daga cikin rishin ladabi a wajen karanta alqur'ani shine kana karanta alqur'ani amma kana kallon titi duk da ta wuce sai ka gane wagga matar wani ce ko kuwa wagga diyar wani ce a shi mutumin da yake karanta alqur'ani ana so kan shi ya zamanto done babu abun da yake kallo in ba wannan alqur'anin ba wa aqbaha min dhalika an nadhru ila ma la yajuzu an nadhru ilay yace abun da yafi muni shine lokacin da mutum yake karanta alqur'ani kuma yana kallon wani abun da yake haramun ne yake cewa alal hadirin yace kuma ya zamanto wajibi da mutanen da suke zamna wurin da ake karanta alqur'ani in sun ga irin wannan ko ana wasa ko ana hira yace to su hana in ma suna iya bugun wanda yake yace su buge shi in ka san ka buge ba a komi ana karanta alqur'ani yana wasa kawai ka kashe da mali in yace lahiya kace ana karanta alqur'ani kana wasa in kuma kaga akwai matsala to yace kai da bakinka ka mai magana ka ce wani ya kamata ka bar idan muna ta kara ka bar mana wasa au bil lisani in ma malaminka ne kana jin nauyin ka gaya masa koda a cikin ranka ne ka ji cewa wannan abun da aka yi ba a kyauta ba ba a kyauta ma alqur'ani mai girma ba to abu ne wanda yake yana da kyau a zanki darajar ta shi kuma yana daga cikin darajar ta alqur'ani a zanki darajar ta wanda Allah ya sa suka har da ci wannan alqur'ani Ibn Taymiyyah a cikin littafin shi Majmu'ul Fatawa yana cewa yana daga cikin girmama alqur'ani shine a zanki girmama mutanen da suke karanta alqur'ani mai girma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace aqri'uhum min salam ko wani abun da ya kama da haka manzo Allah yace in kaga mutumin da yake neman ilimi na alqur'ani ko na hadisi ko na shari'a manzo Allah yace ka gaira shi sako ne daga gare ni dan haka in kaga malami ka darajar tashi in kaga aran ma ya zamanto ana darajar tashi ba dan komai ba saboda wannan alqur'anin da yake dauke da shi Allah madaukakin sarki yana cewa kiramin barara Allah ya ce su mala'ikun da suke dauke da wannan alqur'ani kiramin wasu halittu ne wanda suke manya barara wanda suke masu matukar biyayya ne ga ubangijinsu to mafi yawa idan yazo a cikin alqur'ani mai girma idan albarara tazo ana nufin da shi mala'iku idan kuma al'abrar yazo ana nufin da shi shine mutane ɗan adam Allah yana cewa innal abrara lafi na'im wanda suka yi imani daga cikin mutane suna daga cikin abun da yake ni'ima ne to idan aka ce al'abrar koko kiramin barara abrar jam'in shi barara jam'in shi shine abrar barara shine jam'in shi shine abrar sannan shi kuma abrar jam'in shi shine ba kamar idan aka ce kiramin barara kamar mutumin da ya kai matuka a wajen biyayya shine ake ce ma barara kamar yadda zaka ce adlan to idan ka ce adlan yafi ma'ana maimakon ka ce adil idan ka ce adil mutumin da yake adali ne amma in ka ce adlan kamar mutumin da yafi kowa adalci to shi yasa Allah madaukakin sarki sai ya zabi wannan kalmai saboda ya gwama su da su da ita sai Allah yake cewa kiramin su manyan halittu ne wanda barara suna matukar yin biyayya ga ubangijinsu kamar Allah madaukakin sarki yana cewa wa'annan mala'ikun suna da halaye wa'anda yake masu girki ne kuma suna da halaye wa'anda suna rigyangento a wajen abinda Allah madaukakin sarki ya umarce su da shi to a ƙarƙashin wannan tunda dai su mala'iku suna dauke da alqur'ani kuma Allah ya gaya mana cewa suna matukari masa biyayya to haka ake so duk mutumin da Allah ya bashi alqur'ani ko Allah ya bashi wani sani daga cikin alqur'ani mai girma ya kasance a same shi yana da halaye masu kyau kaga sai Allah ya ce kiramin mutane ne wanda suke manyan mutane idan aka ce babban mutum a Hausa ana nufin mutum mai karamci mutumin da ya san ya kamata to shi yasa Allah ya ce su ma wa'annan mala'ikun sun san ya kamata to haka ake so duk mutumin da Allah ya bashi alqur'ani ko ya bashi wani abu na sani to ya zamanto daidai bakin gwalgwadansa yana kokarin ya bambanta da sauran mutane Allah madaukakin sarki lokacin da yazo ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wa innaka la ala khulqin azim. Manzo Allah yana ce mushi kai kana akan halaye wa'anda suke masu girma. Kaga sai ba a ce yana akan matsayi ba, ba a ce yana kan annabta ba, ba a ce yana da yan family ba wa'anda suke masu matsayi ne, sai aka ce la ala khulqin azim, kana da halaye wa'anda suke masu kyau. Halayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sune yasa wa'annan musuluncin ya kawo anan. Da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sauke da bai da halaye masu kyau, to da ce na ba wata hira ake ba. Da yanzu dukkanin mu nan wani yana bauta ma shanuwa, wani yana bauta ma raƙumi, wani yana abun da ya ga dama, amma kyakkyawan halaye na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sune suka kawo musuluncin nan inda yake a yau. Dan haka duk mutumin da Allah ya sa yana cikin wa'anda suka yi gadan annabawa, to ya kasance yana da halaye masu kyau, kuma yana da kusulubin da zai zanki jawo hankalin mutane akan shi. Allah yana cewa qulu lin-nasi husna, Allah yana cewa ku zanki gaya ma mutane maganganu wa'anda suke maganganu ne masu dadi. Wannan ana magana fa a tsakanin mutane ne, ko da a fada ce ake hira, to ka zanki gaya ma mutane maganganu masu dadi. Ina ta ga wanda zai karanta alqur'ani, to zan ki gaya ma mutane maganganu masu dadi. Ba za ka daga murya ba, ko da yaro ne kake ma wa'azi, kaka daga masa murya, bale shugabanka ko wani wanda yake sama da kai, ko wani wanda yana da wani matsayi. Idan kana tunanin kai ma Allah ya baka wannan matsayi, shi ma akwai inda Allah ya bashi matsayi, kenan sai a girmama juna. Wannan shine abin da da'awa ta musulunci take dauke da shi. A cikin da'awa ta musulunci babu zagi, babu kama suna, babu wannan wulakantar mutane. Idan aya ta zo ayi bayani, kai ma wata ran ayat tana shahawarka, in kuma aya bata zo ba kada ayi kakalan sai an murde karatu saboda a ci mutuncin wani koko, saboda a zagi wani. Aisha da Allah ta kara tabbata a gare ta, wata rana wasu mutane suka zo wajen manzo Allah suna cewa salamu alayka, suna cewa mutuwa ta tabbata a kanka. Ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa alaikum, kuma haka. Aisha take cewa wa alaikum assalam wal la'na, kuma mutuwa ta tabbata akan ku da tsino Allah da kaza da kaza. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata, dan me yasa kike haka? Sai take tambayan manzo Allah, wai kai wani irin hali ne gare ka, ayyu rifqin hadha, wani irin tausayi ne gare ka wanda har baka so a danki gaya ma mutane maganganu wanda suke ba su da dadi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ingantaccen hadisi yana cewa ana za'imun baitin fi rabatil janna, manzo Allah yana cewa ni zan yi ma mutun garantin wani gida a gefen aljanna, liman tarakal miraa wa in kana muhiqqan, manzo Allah ce ina zan ma mutun garantin gida a gehen aljanna inda ya kasance yana barin jayayya, ko da ko yana da gaskiya akan abin da ake jayayya akan shi. Wa bi baitin fi wasdil janna, manzo Allah ce zan yi ma mutun garantin gida a tsakiyar aljanna, liman tarakal kadhiba, ga mutumin da ya bar ƙarya, wa in kana mazihan, ko da ko ana cikin wasa ne. Wa baitin fi a'lal janna, manzo Allah ya ce zan ma mutun garantin wani gida a saman aljanna, a saman bene, liman hasuna khulquhu, ga mutumin da yake da halaye masu kyau, ga mutumin da yake gaya ma mutane maganganu masu dadi, ga mutumin da baya hantarar mutane. Idan ka kasance kana da halaye masu kyau, to wa'annan halayen naka za su iya sa ka samu darajar da mai azumi ba zai same ta ba, mai karanta alqur'ani ba zai same ta ba. Za ka iya samun wata daraja wadda ita daraja ce wadda Allah ya ashe ta a gobara na tashin alkiyama, ba ga kowa ba, ga mutanen da suke da halaye masu kyau, ga mutanen da suke tausaya ma junansu, ga mutanen da suke gaya ma junansu magana wadda take mai dadi ce. Ibnu Taymiya a cikin littafin shi al-Ubudiyya yana cewa al-ibadatu la tatimmu illa bisidq wal ikhlas, yace dukkanin wata ibada da kake gani a gidan duniya ba ta cika illa bisidq, sai in an yi ta da gaskiya, shine ka kasance kai kawai manhajka gaskiya. Wal ikhlas kuma ya kasance kai wannan dan Allah. Wa husnul khulqi ma al khalqi, yace duk ibada ka indai baka da halaye masu kyau a tattare da mutane, to har yanzu ibada ka bata cika ba. Ita rayuwa abu ne guda biyu, akwai haƙin Allah, akwai haƙin mutane. To kuma ibada ba za ta cika ba sai ka kula da haƙin Allah, ka kula da haƙin mutane. Idan ka kiyaye haƙin Allah baka kiyaye haƙin mutane ba, akwai matsala. Idan ka kiyaye haƙin mutane baka kiyaye na Allah ba, akwai matsala. to shi yasa yake cewa al ibadatu la tatim yake cewa ibada ba za ta cika ba sai mutun ya hada wa'annan abubuwan guda biyu ibn al qayyim a cikin littafin shi madarish us salikin yake cewa addinu kulluhu khuluqun yace shi addinin musulunci halaye ne masu kyau faman zada alayka fil khuluqi zada alayka fid din duk wanda yake halaye masu kyau to yafika addini ko da kai kake koyan mutane karatu indai baka da halaye masu kyau aka samu wani wanda shi bai koyan mutane karatu amma yana da halaye mai kyau to wannan mutumin yafika addini saboda mi Allah madaukakin sarki ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa innaka la ala khulqin azim ba a ce kana akan ilimi mai yawa ba ba a ce kana akan dukiya ba ko kana akan shuwagabanci a sai aka ce wa innaka la ala khulqin azim kai kana akan halaye wa'anda suke masu kyau halaye na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su suka kai a lokacin da ake jiho shi lokacin da ake yaqin ta'im ana jihon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har gashi jini yana fitowa daga goshinsa sai ga mala'ikan duwatsu ya zo yana cewa ka muni izini indai ka muni izini zan sa a sabkar musu da wa'annan duwatsun dukkanin su su halaka su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda halayen shi da yake da su masu kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a kyale su mai yiwa daga cikin su Allah madaukakin sarki ya fiddo wani tsatso wanda za su zanki karanta alqur'ani mai yiwa Allah madaukakin sarki ya sa a samu daga cikin su wa'anda za su zanki kiyaye wa'annan wannan addinin na musulunci anan kuma lokacin mu ya kawo abinda muka karanta na daidai Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته